Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a kai tsaye tashoshin a gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a, Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Niamey. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodo shi ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Alhamis 15 ga watan Nuwamba shekarar 2018, rana ta farko da dusar kankara ta fara zuba a nan yankin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Mai gabatar da ƙarar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yankewa mutane biyar da ake zargin kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. Ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar dokokin Burtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi a kan amincewar da yarjejeniyar fitar ƙasar daga Tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa a yau Alhamis. Wasu sabbin hare-hare sun kashe dakarun gwamnati sama da 40 a lardin Fara da ke yammacin Afghanistan wanda ya haɗa iyaka da Iran.
To, kanin labaran duniya kenan.
They should not go to that place. It's very dangerous.
Na wata yarjiyar Ido ce ke magana da gidan talabijin na Channels bayan kubutowa daga Libya. Tana shawartar mutane kar su je kasar da zayyana mutanen kasar da masu mugunta.
Daya daga cikin 'yan Najeriya kenan da aka maido da ita zuwa daga kasar Libya waɗanda suka je kasar domin danganawa da nahiyar Turai. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa yau aka cika kwanaki 500 da wasu 'yan bindiga suka sace mata da yara ƙanana kimanin 39 a ƙauyen Angalewa da ke yankin Difa.
Da aka saki mata na dabci a suka koma gidajensu, haka ne mutane suke so su gani yau a ce mata da yara 39 na Angalewa na yankin Difa an sake su.
Sannan muna tafi da shirin lafiya a uwar jiki da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Mai gabatar da ƙarar gwamnatin Saudiya ya buƙaci a yankewa mutane biyar da ake zargin kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi hukuncin kisa. An kashe ɗan jaridar mai yawa sukan yariban Saudiya, Muhammad bin Salman, a jaridar Washington Post ne ranar 2 ga watan Oktoba da ya gabata, bayan da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul a ƙasar Turkiyya. Mai magana da yawun ofishin mai gabatar da ƙarar ya faɗa yau Alhamis cewa an ba Khashoggi wata allura mai illa sosai bayan da ya mutu an daddatse jikinsa. Jami'an Saudiya sun ba da bayanai daban-daban tun bayan da Khashoggi ya ɓace, ciki har da cewa Khashoggi ya fita daga ofishin da kansa kuma ce ya mutu ne bayan wani faɗa da aka yi. Sannan suka ce an kashe shi ne a yayin da ake ƙoƙarin kama shi a matsayin wani marar gaskiya. Ƙoƙarin shawo kan ɗan majalisar dokokin Burtaniya da Prime Minister Theresa May ke yi a kan amincewa da yarjejeniyar fitar ƙasar daga Tarayyar Turai ya fuskanci tangarɗa yau Alhamis, bayan da sakataren kwamitin ficewar ƙasar Tarayyar Turai Dominic Raab ya yi murabus. Raab ya ƙi amincewa da wasu muhimman tanade-tanade da ke cikin yarjejeniyar, wacce ke neman a kafa wata hukumar kwastam ta haɗin gwiwa ta ƙasashen, wacce za ta baye gurbin ayyuka da ake gudanarwa a kan iyakokin da ke tsakanin ƙasar Ireland da ta Arewa, wadda ba ta cikin tarayyar ƙasashen Turai ta EU, da kuma ƙasar Ireland wacce tana cikin EU. A ƙarƙashin shawarar da aka gabatar, ana son wannan sabuwar hukuma ta yi aiki ne yayin da Burtaniya da EU ke ƙoƙarin ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu kan magana harkokin ciniki. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. dakarun gwamnatin sama da 40 a lardin fara da ke yammacin Afghanistan wanda ya hada iyaka da Iran. Jami'an sun fada yau Alhamis cewa yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a gundumar Bullock da rikicin ya dabaibaye, inda mayakan suka shirya wani babban farmaki a kan wani sansanin 'yan sanda da tsakar dare. Wani babban jami'i a shelkwatar 'yan sanda Said Abdullah Andarabi ya fada wa muryar Amurka cewa an kwashe sa'o'i da yawa ana fada, kuma ya tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 32 ciki har da shugaban 'yan sandan gundumar. Ya kuma kara da cewa 'yan sanda 9 sun samu raunuka yayin da wasu 12 suka bace bayan harin. An ambaci jami'an 'yan sanda da na majalisar zartarwar gunduman na cewa rundunar sojojin Afghanistan ta rasa jami'ai 40. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Qari Yusuf Ahmadi yayi ikrarin cewa
Zahara Aminu faga kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, hukumomi a Najeriya sun maido da wasu 'yan kasar da adadinsu ya haura 100 daga kasar Libya waɗanda suka je kasar da zimmar rike tarawa zuwa nahiyar Turai domin neman rayuwa mai inganci. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Ilhika ya aiko mana.
Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya da hukumar kula da masu gudun hijira ta duniya sun dawo da masu fafutukar haurawa kasashen Turai 'yan Najeriya ta hanyar da bata dace ba daga kasar Libya. An sauke mutanen da suka hada da maza 63 da mata 53 a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos. Akwai da dama daga mutanen waɗanda suka dade ma a tsare a hannun jami'an shige da fice na Libya kafin ba da dama a dawo da su Najeriya. Shugaban hukumar agajin gaggawa na yankin kudancin Najeriya Shegun Afolayan ya buƙaci duk masu niyyar kaura zuwa wasu kasashe su rika bin ka'ida. Kuma gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwar hukumar kula da masu son ƙaura ta duniya sun buɗe cibiya don kula da buƙatun masu son hijira zuwa wasu ƙasashe. Afolayan ya ce akwai cibiyoyin a ma'aikatar ƙwadago da aikin yi a Lagos, Benin da Abuja.
They should not go to that place. It's very dangerous. They are very bad, wicked. They treat people as if they are not human.
Nan wata 'yar jihar Edo ce ke magana da gidan talabijin na Channels bayan kukutowa daga Libya. Tana shawartar mutane kar su je ƙasar da zayyana mutanen ƙasar da masu mugunta, don ma ba sa ɗaukar masu hijirar a matsayin mutane, kuma suna ajiye su ne a ajin dabbobi.
About 5 kilometers on top of river, the engine off, so we started dragging ourselves on top of the river. Gradually, they came to rescue us. Was the man pushed a 5-boat in that very day? One kasai.
Shi ma wannan ɗan jihar Edo ne yana cewa kwale-kwalensu mai inji ya ci kilometer 5 a cikin tekun Barom don neman ƙetarawa zuwa Turai, sai injin ya mutu. Da haka suka yi ta ninkaya har aka zo aka cece su. Amma wani kwale-kwalen kuma a ranar ya kife ne don mutanen da suke ciki sun mutu. 'Yan Najeriya dai kan samu kansu a tsaka mai wuya in suka shiga Turai ba bisa ka'idar ba, don mata kan iya aukawa karuwanci, maza kuwa su biyo harkar miyagun kwayoyi. Jami'in hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi Hamisu Lawal ya ce sun dage don daƙile hana fitar masu fataucin don kare mutuncin Najeriya, amma duk da haka wasu kan zulle.
Kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shi ne, ka san su ai harkar safarar miyagun kwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi, kamar economic crime ake kiransu. Saboda abinda zai shine, in suka kawo Najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit, daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin Najeriya, kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu ƙasashen da suke ganin za su fi samun riba.
Hakika kyautatawa 'yan ƙasa da ayyukan yi da aiwatar da dokokin hana balaguro ba bisa ka'ida ba za su rage wannan kalubale da kan maida 'yan Najeriya masu fijewa ta ɓarauniyar hanyar kamar bayi a zamanin mulkin mallaka. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da ya kamata ɗauka domin hana masu irin wannan tafiya. To, a can jamhuriyar Nijar ko yau aka cika kwanaki 500 da wasu 'yan bindiga suka sace mata da yara ƙanana kimanin 39 a ƙauyen Ingalewa da ke yankin Difa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun bayyana damuwa game da abin da suka kira halin ko in kula da mahukuntan Nijar ɗin ke nunawa. ko da yake sun musanta hakan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya aika mana daga Yimai.
A tare mana ma labaran da suka kira domin tunawa da waɗannan mata da yara 39 na ƙauyen Ungalewa. Shugabannin kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin dan Adam sun yi tunatarwa akan yanayin da wannan al'amari ya faru. Kaka Tuda Muhammadu Gwani kusa ne a kungiyar Alternative Espacit Waye.
Kuna tune biyu ga watan Juye a shekara 2017 'yan Boko Haram suka zo yankin Galewa suka fuddo mata da yara wajen 39. Amma kamun su fuddo wannan mutane sai da suka kashe wajen mutane 9 tukunan suka taida yara da mata. Kuma duka lalle yara ne tunda akwai ma yaro karami mai wata 9 da aihuwa. A kwana a tashi yau kwanaki 500 cicif ne da aka fuddo wayannan mutane. Mun mu iya cewa gwamnati bai komi ba, amma abinda mutane suke so yanda aka saki mata na Chibok a Nigeria, yanda aka saki mata na Dapchi suka koma gidajensu, haka ne mutane suke so su gani. Yau a ce mata da yara 39 na Galewa na yankin Difa an sake su, kowa ya dawo gidanshi, shine muke tambaya a gwamnati.
Kuna da tabbacin su waɗannan mutane suna raye ne
cikin wayannan 39? Kuna tunai an saki guda ko guda ya zo ma a lokacin? Kuma wayannan mutane Boko Haram suna kashe fadi suke ku kenan, in dai ba ce muna an kashe su ba, su fito sun ci an kashe ba, suna nan raye, suna ta cira ƴan uwa da amana arziki na wayannan mutane, suna ce musu yaran kowa da matan ku suna nan, amma ba za mu sake su ba, kenan suna da rai.
Kamar me suke bukata, akwai wani sharadin da suka gindaya kafin su sake su?
To a yanzu dai ban mu da tabbas kin menene suke so, amma alamun da muke gani suna so gwamnati ya shiga tsakanin su shiga su tattauna, amma wani abu ne za su yi su dai su abin da suke so kenan.
Tattauna a bada kuɗi kake ni kenan.
Yo so nawa akai ba ku gani ba kwanakin baya dan majalisa da aka fudo mahaifiyar shi, ko da yake ba gwamnati bane, jama'a sai da suka tara duk abin da suka tambaya sai da suka biya ma sakin shi akai ko.
Shugaban kungiyar Konid mai kula da kare haƙƙin yara Musa Sidiku dake cikin wannan gwagwarmaya ta ceto mutanen Ungalewa na ganin rashin wani hoɓɓasa daga wajen hukumomi tamkar take haƙƙin yara ne a ƙasar da ta saka hannu a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa.
Cikin waɗannan mutane 39 yara ne waɗanda shekarunsu ba su kai 22 babu ba. To lalle mun ga kaman an musu wariya, an musu bambanci.
Akwai wani lokaci da shi shugaban ƙasa ya yi magana akan ya umarci jami'an tsaro su gaggauta nemo su waɗannan mutane da inda suke, ba gamsu ba kenan?
Ban gamsu ba ko ɗaya. Wannan abu haraka aje a tantamna ne don a jayo hankalinsu. Mun ga cewa shugaban ƙasa da kanshi ya shiga gaba inda an ka kama mutanen Arewa. Ni ya samu ba a yin shi muna shi. Kaga wannan an yi bambanci amma waɗannan mutane wariya.
Kungiyoyin sun bayyana cewa za su ci gaba da gwagwarmaya ba fasawa har zuwa lokacin da suka tabbatar waɗannan mata da yara na Ungalewa sun koma hannun iyayensu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Zama lafiya, karewa lafiya, tare da ƙoshin lafiya.
To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, yanzu karfe 10 na safe ne da minti 13. To shin wace irin cuta ce cutar jijjiga? Batun da shirin lafiya wa jiki kenan zai dubi akai.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar jijjiga, wato convulsion a turance. Jijjiga yana faruwa ne idan ƙarfin wutar lantarkin da ke kwakwalwa ya ƙaru, sa'annan kuma suka saki jiki cikin ƙanƙanin lokaci a lokuta da dama, wanda hakan ke haddasa cutar jijjigar jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar jijjiga?
Convulsion wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga, kuma a lokacin mafi yawancin lokaci bai san a halin da yake ciki ba, kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa. Ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai amfani da wutar lantarki. kuma ita ce take tafiya da duk harkar mu'amalar jiki gaba daya. Saboda ka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani dan lokaci kankani sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani da ake cewa convulsion.
To duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa, akwai wani cutar kwakwalwa dake haddasa ta?
To akwai bukatar ai bayanin cewa akwai convulsion misali a yara wanda suke kasa da shekara 6 wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi, kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion. Sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi, misali wanda suke da cutar farfadiya kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi. Akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba zai iya kawo convulsion din nan, ba shi da alaka shi ma da zazzabi. Sannan akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose saboda yunwa, mutum bai ci abinci ba ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini, kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi, rashin shi yana iya kawo convulsion din nan. Sannan shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin shi kuma kala-kala ne, kamar a yara akwai wanda abinda ake cewa febrile convulsion, wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi, ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwar. Akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar, kamar misali ciwon sankarau, kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa, ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne wanda ake cewa kwayar cutar shigela, wanda suka sami irin wannan saboda wasu sanadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa sukan iya kawo mutum ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion. Akwai idan mutum ya yi hatsari misali ko ya fadi, jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai, yana iya kawo wannan convulsion. Idan ya kasance akwai wani abu a kan kamar misali masu kansa na kwakwalwa zai iya nuna alama da wannan convulsion. Saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din nan.
To kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta?
Tana iya zama cuta, sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta. A cikin abubuwan da na zayyana dina akwai wasu, misali akwai sinadarin sodium, misali yaron da yake amai da gudawa ya kasance ko an hada mai ruwan sukari da gishiri sai sinadarin sodium din yayi yawa a jikin shi. To idan sinadarin sodium din nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion. Saboda haka convulsion zai iya zama cuta a kan kanshi kamar masu farfadiyan nan, zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa, kamar irin su meningitis, sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka, abinda ake cewa eclampsia, za su iya samun wannan jijjiga.
So idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta?
To kamar yadda ne bayani, misali a cuta madauki kananan yara jarirai misali, da kwayoyin cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafa kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din nan. Idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini zai iya kawo convulsion din nan. Saboda haka mafi a'ala shine a asibiti idan an samu wannan matsala ta convulsion, a asibiti likita ne zai iya tantancewa na gano cewa shin wannan convulsion din ga dalilin shi, sannan kuma convulsion ne da zai iya dawowa ko ko in an yi maganin shi yanzu ya tafi kenan, da bukatar yin wannan kuma amma likitoce kamata su yi wannan bambancewa.
To likita, kamar yara yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga?
Yara musamman kasa da shekara 6 kamar da ne bayani, saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi ne, sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke kasa da wannan shekaru. Sannan jarirai a watan farko saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba, dan abu kadan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion. Misali ko yaran da aka haifa ba su yi kuka ba, sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su, yana iya kawo matsala a kwakwalwar, wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion. Saboda haka akwai dalilai da dama. Cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jaundice tana iya kawo convulsion, saboda haka akwai su da dama dalilin da zai sa. Asali dai kenan a ce yara su suka samu wannan cuta akan manya.
Likita, menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga?
Abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi, saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba. Misali wajen wuta ko wani abu da zai iya cutar da shi ko bakin rijiya da sauransu. Idan yara ne ƙanana musamman, idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita. A al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki, yana da hatsarin gaske a sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion saboda baya cikin hayyacin shi. In aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu, wanda toshewa huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa da wahala shi convulsion din ya kashe. Amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shike kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion, saboda haka idan aka kautar da shi daga inda zai cutu a cire kayan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba, ba mai sanyi ba, haka a goggoge jiki yadda zafin jikin zai sauka, sannan sai a garzaya da shi asibiti.
To likita, idan yaro ko babba yana jijjiga a matsayin cuta, ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba, me ke ta da ita?
Ya danganta da yanayin cutar nan. A misali, wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba magani, to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi, ko ƙara mai yawa, ko zafi, ko shiga cikin taro inda babu iska sosai, ko yunwa, ko wani dalilin damuwa, ko zazzabi da zai iya tada cutar nan. Idan yana kan magani, ya kasance ya tsaya da shan maganin nan farat da, shi ma zai iya tada cutar nan. Saboda haka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a wurinsu, ba alamar cuta ba. In alamar cuta ce, yawanci idan an gano alamar cutar nan, maganinta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi.
Cutar jijjiga tana da rigakafi? Misali, idan wata cuta ce take kawo masa, akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigar nan? In kuma a matsayin cuta ce, akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita?
To misali, ga yara wanda suke ƙasa da shekara 6, wanda zazzabi ne dalilin da ya sa suke samun shi wannan jijjiga, da sun fara zazzabi, aka fara ganin jiki ya fara zafi, to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu, a cire kaya, a danyi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba, zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga. Idan aka yi waɗancan abubuwa, zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi. Sai a garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin, a kuma ba da maganin zazzabin. Waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga, likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani, wanda da an ga alamar zazzabi a basu, saboda kada wannan jijjiga ta faru. Amma mafi yawancin irin wannan zazzabin, lokacin da kai shekara 6 ya haura shekara 6, to ko da ya zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga. Wanda kuma cututtuka ne, to rigakafin shine ya kasance ai maganin cututtuka. Misali, mai farfadiya a sashi akan magani da ya dace, kuma ya rinka zuwa asibiti. Idan yaro ne, ana gwada nauyin shi saboda yana ƙara nauyi, yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa. Sannan asibiti ne za a gane cewa to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin. In an rage maganin, zai iya zama ba tare da magani ba. Amma kada mutum ya tsaye da magani akan kanshi. Wanda suke da hawan jini da sauransu, ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa, saboda idan ya kasance jinin nan ya hau, shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin Lafiya Uwar Jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano Maida Garko. Ta ce, assalam likita, shin gumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki?
Shi gumi yana da amfani a jiki, saboda abin da yasa ake yin gumin, saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu. Wata hanya ce ta tabbatar da cewa jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba. Kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics, akwai abin da ake cewa wai evaporation causes cooling. Idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi, ruwan zai tashi. Idan ya tashi, sannan wurin zaka ji yayi sanyi. Misali, dutse, idan rana tayi rana sai aka zuba mai ruwa, zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi. Saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jikin yayi sanyi ne, tana rage zafin jiki. Akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi. Irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi, saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin. Saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani. Inda zai zama matsala, sai idan ya kasance zafi yayi zafi, kuma mutum mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha, kamar misali a ce matafi a Sahara, zai kasance idan zafi ya zafi tun yana yin gumin nan zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi, saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum. In kuma ba a mai da shi to kenan mutum zai shiga dehydration. To idan aka shiga dehydration kuma za a shiga wannan yanayi, jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa, to amma jikin kuma zai zafi, za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki, su koda da sauran duk abin da yake da amfani a jiki. Saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullun tana da amfani ga jiki, amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa to shine mutum zai sami illa.
Ta masu sauraron mu, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wallahi yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Haruna Boda Inkaibo, wanda ya ce mun ji cewa ƴan ta'adda da suka yi garkuwa da ƴan mata su biyu kuma marayu, Hassana da Husaina, a ƙaramar hukumar Zurmi ta jihar Zamfara a watan jiya sun yi barazana da kashe ɗaya daga cikinsu a yau ɗin nan in har ba a ba su buƙatunsu da suke nema ba. Wannan labarin samsam bai yi daɗin ji ba ko kaɗan. Mun yi alawadai da salon mulkin mahukuntan jihar Zamfara da ƙasar ma baki ɗaya. Ya Allah ka kubutar da su, amin. Sakonmu na gaba kuma daga Bala Muhammad Dambar, salam BOA Hausa. Hakika muna murna da farin ciki akan gina babbar kasuwa wanda ake kira da supermarket a nan cikin garinmu na Dambar. Hakika wannan babban ci gaba ne a gare mu. Sai sakon Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika daukar mace musulma a matsayin mataimakiyarsa zaben shekara ta 2019 da gwamnan jihar Kaduna Nasiru Rufa'i yayi daidai, kuma duk wanda zai kushe ya kushe, tunda dai siyasa ba addini bace kuma tsarin mulkin kasa bai hana yin haka ba. Sakonmu na ƙarshe a yau daga ɗalibin jami'an Danfodiyo Rilwanu Sa'idu Gayari ya ce salam BOA Hausa. Hakika korar da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC yayi wa manyan ma'aikatan su masu rike da mukamin manager har guda 80 bayan sun fadi jarabawar ƙarin girma, haka san bai dace ba.
Ana lagai da Amina Buhari da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga tsakiyar nahiyar Amurka ta Kudu sun isa birnin Tijuana da ke kan iyakar Mexico ta Amurka a jiya Laraba, bayan wata ɗaya da suka kwashe suna tafiyar kauce wa talauci da tashin hankali a ƙasashensu yayin da suke fatan shiga Amurka. Kusan 'yan gudun hijiran 800 suka isa Tijuana, kuma da yawa daga cikinsu sun ce za su tsaya nan su jira sauran tawagar 'yan gudun hijirar su iso, domin kuma shugabanninsu ba su shawara akan yadda za su nemi mafaka a Amurka. Kwana ɗaya bayan da aka hamɓarar da Prime Minister ƙasar Sri Lanka a wata ƙuri'ar rashin amincewa, rikici ya ɓarke a majalisar dokokin ƙasar lokacin da 'yan majalisa daga cikin 'yan jam'iyyar adawa suka haɓa hammata iska.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kina agogon Ghana, za mu zo muku ɗauki da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da Tidani gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Mr. Dan Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.